أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na Laraba daren Alhamis yau muna 28 ga watan 1 watan Al-Muharram ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya dace da yau 23 ga watan 7 hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatu mana tafsirin Al-Qur'ani mai girma idan ba manta ba satin da ya wuce mun tsaya karshen aya ta 123 a yau zamu tashi a farkon aya ta 104 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wanda kuma yau shine darasin mu na 28 a cikin wannan sura mai albarka insha Allah kafin haka akwai tambaya guda daya kafin mu shiga karatu mai tambayan yana cewa dangane da kiran sallah yace idan aka kira sallah kamar karan yayawa in an kira sallah misali a ce ana kiran sallan azhar karfe 12 za a jira minti 10 sai a shiga sallah haka ne ko wani wuri minti 15 ya danganta yanda tsarin masallaci din yake to wannan minti 10 da ake karawa kamar menene matsayinta abu na biyu kuma kamar mata da suke gida za su yi sallah da an kira ne ko kuma sai sun jira an shiga wannan minti 10 ta cika kun fanci tambayan da kyau to abu na farko kiran sallah sunan shi al-adhan adhan idan an ce kai ta'arifin shi definition na kiran sallah shin al-ilamu bidu kulli waqtin salah sanarwa dangane da shigar lokacin sallah wannan shine definition na kalman kiran sallah duk lokacin da kaje an kira sallah ana sanar da kai ne lokacin sallah ya shiga da wannan ne duk malaman musulunci suka ce bai halatta a kira sallah minti ɗaya kafin lokaci ya shiga an fahimci wannan abin da ke haka muke ta wannan kwaban a masallatan mu a kira sallah lokaci bai ba a in ka kira sallah lokaci bai ba duk wanda yayin sallah kafin lokacin alakin da kanka haramun ne yin sallah lokaci bai shiga ba da kai sallah lokaci bai shiga ba wanda kai in lokaci ya wuce na akwai qara'i amma babu kuma before na fatan gane kafin ba ai haramun ne a bar lokacin sallah ya wuce da gangan ku gane wannan abun ba wai halaltawa ake ba amma da kai sallah lokaci bai shiga ba wanda kai sallah lokaci ya wuce idan munin ne wancan ya fi sauki abu na biyu duk lokacin da aka kira sallah kai ko an kira sallah ma ko ba a kira sallah ba inda lokaci ya shiga ya halatta mace ta yi sallah a gida yanzu ka dauki sallah azhar a Gombe kamar a yau tana shiga ne karfe 12 da minti 22 kun fahimci wannan abin da kyau karfe 12 da minti 22 to sai mace ta yi sallah lokaci na shiga sallan ta yayi tunda ba za ta zo masallaci ba babu bukatar ta jira har sai ma an kara mata minti 10 ko 15 wannan kenan ya halatta ta yi sallah kafin ma a kira inda lokaci ya shiga ya halatta ta yi sallah da an kira kafin a shiga sai abu na karshe menene matsayin wannan mintunan da ake karawa minti 10 ko 15 matsayin su shine me yasa aka kira sallan dan mutane su zo ta dole a jira su ina fata an fahimta ai an sanar da su ne to jama'a fa lokaci yayi a zo haɗo a yi jami'a a samu lada dole a jira a yi alwala a shirya a taku a zo masallaci wannan shine amfanin bada wannan minti 10 ko 15 Allahumma amin sannan kuma a wannan mintunan da ake badawa ba wani abu bane sabo tun lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in an kira sallah ana jira jiran da suke ma yafi namu ba minti 10 ko 15 mintuna da yawa ka dauki sallan magriba ya tabbata a cikin hadisi na Aisha take cewa in aka kira sallar magriba kafin a fara salla, kafin annabi fito a fara salla, idan ka zo ka ga ana ta nafila a masallaci, sai ka dauka mu an gama sallar magriban ne. Ina fata an gane, kaga mu da an kira kowa sai ya tsaya kada ka mutu sallah. Allah ta'ala ya sa mu dace. Kamar yadda na faɗa mun tsaya ƙarshen aya ta 103 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara, kafin mu shiga akwai abu guda ɗaya da ya rage dangane da karatun da muka yi satin da ya wuce. Idan ba ku manta ba, mun karanta aya ne wattaba'u ma tukul shayatin a da yar uwata walau annahum amanu, muka tsaya a nan. To aya ne da kusan a Qur'ani mai girma, in ana tattauna matsalan sihiri da tsafi dole sai an kawo wannan aya. To menene matsayin sihiri da tsafi? Shin akwai shi ko babu shi? Akwai tsafi ko babu, ko ƙarya ne, ko kuma hakika ne akwai shi? Kun fahimci wannan abin da kyau? Mutane sun kaskashi biyu dangane da wannan. Akwai wanda suka ce sihiri akwai shi, tsafi akwai shi, kuma gaske ne, ana yin shi kuma yana tasiri, amma bi idhnillah, da ganin daman Allah subhanahu wataala. Allah ya kan bar shi tasiri saboda jarrabi wanda aka mishi. Sannan kuma sihiri da ittifaqin malaman musulunci haramun ne, kuma kafirci ne ma, aiki ne na kafirci. Babu sabani wajen malaman tauhidi da sunna, tsafi haramun ne, muttafaqun alayhi. Akwai malaman da suka ce gaba ɗaya ma ƙarya ne, babu shi. To su tunanin su kokarin kare tauhidi suke, ba su san kuma nasoshin shari'a suke rushewa ba. Kuma ba masaban ahlus sunna bace, masaba ce ta mu'tazila. Su suka fara da'awan cewa magana akwai sihiri ma ƙarya ne. To wannan ƙarya ta Qur'ani ne, ƙarya ta hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Zan karanta mana kaɗan daga cikin maganganun malamai, daga nan sai mu ci gaba da karatu. Magana ta farko al-Imam At-Tantawi a cikin Tafsir al-Wasit yace waqad dhukira sihru fil Qur'ani was sunna, haqiqa an ambaci sihiri cikin Qur'ani da sunna. Wattafaqa alaiha ulama'ul muslimin, malaman muslimi sun yi ittifaqi akan cewa ala anna hunaka shay'an yusamma sihran, ta lalle akwai wani abu da ake kira da suna sihiri. Aga yace wattafaqa ulama'ul muslimina, malaman musulunci sun ittifaqi, yace illa annahum ikhtalafu fi taswirihi, kawai sabanin da malaman musulunci suka yi wajen suranta abun ya yake. Yace fa jamhuru ahlus sunnati wal jamaa, mazhaban ahlus sunnati wal jamaa, jumhur kace gaba ɗayan su zahaba, sun tafi akan cewa ila anna sihra atharan haqiqiyatan, cha lalle sihiri akwai shi, kuma gaske ne. Saboda me? Yace anna Allah ta'ala, Allah madaukaki, qad amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, tabbas ya umarci annabi shi, ya masa umarni, an yasta'iza, ya nemi tsari, min sharrin naffathati fil uqadi. Sai ce to annaffathati fil uqadi wa humu saharatu, sune matsafa da yan tsubbu, da matsafa da yan, ina fata an gane. Duka dai yace ala arjahil aqwali, bisa ga zance mafi inganci. Qala al-Imam Ibn Kathir, babban malamin tafsiri na Ibn Kathir, yace qawluhu ta'ala, fadin Allah madaukaki, wa min sharrin naffathati fil uqadi, sai yace qala Mujahid, daga cikin tabi'ai, manyan ɗaliban Abdullahi bin Abbas kenan, da an ce Mujahid sun ce to kawai saurarawa ake a sallama musu. Ya karanta tafsiri wajen Abdullahi bin Abbas tun daga Aliful Hassinu, tun daga farkon Fatiha har milal jinnati wan nas, aya aya, yace duk aya hina tsaye da shi na masa tambaya. Yace da aka gama kuma aka ƙara dawowa, ba wa a rana ɗaya ko a wata ɗaya ko a shekara ɗaya ba, karatu ake na fahimta. To Mujahid yace wa Ikrimatu da Imam Ikrima, wal Hasan da Imam Hasan al-Basri, wa Qatada da Qatada dan da Amata Sadusi, wa Dhahhak da Imam Dhahhak, yani suka ce abinda ake nufi da wannan ayan as-sawahir, sune matsafa. To kaga Qur'ani ya tabbatar da akwai su kenan, har shi yasa ce a nemi tsari daga sharrin su. Sai ce fal ayatul karima, wannan ayan mai girma ta dillu, tana tabbatar da cewa ala anna lis-sihri atharan haqiqiyatan, tsafi akwai shi, kuma yana da tasiri na gaske. Wa illa in ba haka ba, lama amara Allah ta'ala nabiyahu alayhi salatu wassalam an yasta'iza min shururi sahara, in har sihiri kariya ne babu shi, to dan me Allah ya umarci annabi ya nemi tsari daga sharrin matsafa? Baya making sense kenan ko? Lalle akwai shi, shi yasa Allah ce ka nemi tsari ma daga sharrin su. Daga nan qala al-bukhari, imam al-bukhari mai ingantaccen littafin nan ya tafi akan cewa wannan magana haka take a cikin littafin shi, shi yasa har yayi babi guda wanda hadisi ne mai tsayi, ba sai na karanto shi gaba ɗaya ba. Hadisi ne da ke tabbatar da cewa akwai sihiri tun a tsawon zamani. Ina fata an gane, a tsawon tarihin dan adam akwai sihiri. Ke sa ma aka yi rigima tsakanin annabi Musa da matsafa a lokacin Fir'auna, haka da kuma haka ba. Sannan kuma ya tabbata hatta a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akwai wani hadisi da waɗanda ba ahli sunna ba suke ma rushe hadisin cewa an yi wa annabi sihiri. Bari kafin na karanta hadisin ku fanci wani abu guda ɗaya. Shi annabi alaihi salatu wassalam, Allah ya aiko shi ne don ya karantar da mu, haka ne ko ba haka ba? Shi yasa ma ya ce wallau kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula. Suka ce dan me ba za a turo mala'ika, ba za a turo mutum? Aka ce ai mutum ba ɗaya yake da ku ba. Inda a ce wannan ƙasar ma za ta ɗauki mala'ika ya tafi ya anitse da mu aiko shi, to ƙasar ma ba za ta ɗauke shi ba, sai daga duniya ya kifar, kun ɓata mishi rai. Yayi wa'azi kun ce ƙarya ne, duk sai ya kifar da ku gaba ɗaya. Ina fata an gane. Sannan shi in za a yi sallah, sai a fara sallah har asuba ba a gama ba. Baya cin abinci, baya shan ruwa, baya jin bacci, baya gajiya, to ya zai zo cikin mai mana wa'azi? Kun gane wannan abin da ke? To da aka turo mana mutum irin mu wajen halitta, sai zanto Allah ya bar wadansu abubuwa suna faruwa da shi dai ya zamo darasi a gare mu, ba wai dan Allah ya kasa kare shi ba. Shi yasa ya je yaki an sare shi, ya ji ciwo. Kun fahimci wannan abin da ke? An jefe shi an fasa masa kai, an masa kaza, an masa kaza, saboda me? Saboda Allah ya karantar da mu. Dama ya zo da nan ya karantar da mu. Shi yasa na faɗa ran Juma'a a masallacin mai wurin karatun hadisi cewa hatta sujjadar rafkanuwa da annabi yayi yafi karfin da ya rafkanuwa a sallah, amma dole yayi dan mu koya. Idan har bai rafkanuwa, ya za a gane hukuncin? Kun fahimci wannan abin da kyau? To idan aka ce maka kaza ya faru da annabi, Allah ne bari ya faru dan mu, amma shi kan wuce nan. Kun fahimci wannan abin da kyau? To shi yasa da Allah ya bari a masa sihiri, saboda ya nuna maka cewa ka tashi ka nemi tsari da sharrin matsafa. An gano abin da kyau? Sannan in har aka yi tasiri akan wani, mu dauka jarrabawa ce, kuma sai karantar daga hanyar da ake karya shi a lalata shi, to da bai faru ba, ba za a samu wannan ba. Kun fahimci wannan abin da kyau? Wannan kenan. To a karkashin wannan hadisin da Bukhari ya kawo, qala Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, qala Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya babban dalib Ibn Taymiyyah sai ce hadha huwa al-hadith alladhi rawahu al-Bukhari, wannan shine hadisin da Bukhari ya ruwaito, wa huwa sabitun inda ahli ilmi bil hadisi, hadisi ne tabbatacce a wajen ma'abota ilimin hadisi. La yakhtalifuna fi sihhatihi, ba sa sabani wajen ingancin hadisin, hadisin ya tabbata. Wa qad ittafaqa ashabu sahihaini ala tashihihi, da Bukhari da Muslim sun yi ittifaqi wurin ingancin wannan hadisin. Walam yatakallam fihi ahlul hadithi bi kalimatin wahida, ba samu wani malamin hadisi ba a tarihin duniya da ya wani magana kwade tak ta suka game da ingancin wannan hadisi, sai yau kai mai tsamin baki ka zo kai magana. A tarihin duniya ba samu wani malamin hadisi da yace hadisin bai inganta ba tun a zamanin ruwaya, sai a yau ka zo ka ce hadisin nan ƙarya ne. Ina fata an gane. Sai ce wal qissatu mashhuratu inda ahli tafsiri, kuma qissan wannan sihirin da ya faru a lokacin annabi alaihi salatu wassalam ta shahara ma a wajen ma'abota tafsiri was sunani, da ashabu sunan wal hadisi, da ma'abota hadisi wat tarih, da malaman tarihi wal fiqhi, da malaman fiqhi, duk sun yadda akan wannan abun ya faru. Yace wa haula'i, waɗannan mutanen da na gaya maka a'lamu bi ahwalir rasuli wa ayyamihi, sun fi kowa su ne mafiya sanin halayyar manzon Allah alaihi salatu wassalam wa ayyamihi, da yanda ya rayu a zamanin shi. ina ya je, ina ya kwana, ina ya zauna, ina ya sauri, ina ya tafiya a hankali, ina ya ci abinci, ina ya sha ruwa, duk rayuwar shi gaba ɗaya sun rubuta. Ya yake bacci, ya yake tashi, ina fata an gane. To a cikin su ba samu mutum ɗaya da ya karanta wannan hadisin ba. Qala al-Imam al-Qurtubi, daga cikin manyan malaman Malikiya ga magana Imam al-Qurtubi yace, al-adillatu mutawatira, dalilai sun zo barkatai babu iyaka. Ala anna lisihri haqiqa, cha tabbas safi haqiqa ne, tabbas akwai shi. Sai ce fa huwa maqtu'un bi ikhbari Allah ta'ala, yi wannan magana ce yankakkiya, Allah ne ya bada labari akwai. Ina fata an gane. To dan me zaka zo yau ka ce wa safi kariya ne ko sihiri kariya ne? Akwai shi. Sai ce wa ala hadha, akan wannan magana ahlul hilli wal aqdi, masu kullawa da warwarewa a matsalar musulunci akan wannan suke, wanda da maganarsu ake aiki, da su ake kafa ijma'i, su suke rushewa ko su gina, to gaba ɗayan su kaf akan wannan maganar suke. Sai ce ba a kula da maganar wani wanda ya saba musu wani karan kadamiya. Qala al-Qadi Iyad, har yanzu da daga cikin manyan malaman Malikiya, al-Qadi Iyad mai littafin Ash-Shafa, ina fata an gane Ash-Shafa haka ake faɗa da Hausa, amma Ash-Shifa sunan littafin, an gane ko? To mai littafin Ash-Shafa ga abin da yake cewa, wa qad ja'a riwayatun mubayyinatun, ruwayoyi sun zo da bayanai filla filla daki-daki, anna sihra, cewa lallai tsafi, innama tasallata ala jasadihi sallallahu alaihi wasallam, an yi wa annabi kuma ya kama shi, sai ce la ala qawlihi wa qalbihi wa i'tiqadihi, amma bai shafi hankalin shi ba, bai shafi zuciyar shi ba, bai shafi maganar da yake ba, ya sa masa kasala ne. Sai ya zama yana jin abnormal, wani irin kasala. Ina fata an gane. To shi yasa yayi ta addu'a, yayi ta addu'a wata ran cikin dare, sai ya ce rana Aisha, ya Aisha, yana ɗakin ta a ranar, amma alimti, shin ko kin san cewa annallaha qad aftani fi ma astatihi fihi, Allah ya min fatawa cikin abin da nake neman fatawa a wurin shi, ya gaya min matsalan da ke damuna. Sai ya ce atani rajulani, waɗansu mutane biyu sun zo mini ina kwance, kuma idan shi biyu ba bacci yake ba. Ya ce sai ya ga waɗansu mutane guda biyu, da annabi da ya gani ya san mala'iku ne, in kai ne guduwa za ka yi, an ga shi ya fi ƙarfin aljani ya zo mishi, sai dai ya zo karɓar musulunci ko ya zo neman fatawa, an gane ko? Yace waɗansu mutane guda biyu sun zo min mala'iku kenan, fa qa'ada ahaduhuma inda ra'si, ɗaya sai ya tsaya a daidai kaina ko ya zauna a daidai kaina, wal akharu inda rijli, ɗaya kuma ya zauna a daidai kafana, fa qala allazi inda ra'si lil akhar, sai wanda yake wurin kaina sai yake tambayan ɗaya, sai yace da shi ma balu rajul, me yake damun wannan mutumin da ke kwance, me ya same shi kwanan da yake ji wani irin kasala abnormal, abinda bai saba da shi ba. Sai ce matabubun, ai an masa tsubbu. Kala sai ce wa man tabbahu, ka kai da kalmar tibbu ta samu asali kenan, a tibbu sai ba hawa yake tsubbu, malam ba hoshi kenan, a tibbu ka ji asalin ta haramun ne. Kala sai ce wa man tibbahu, waye masa tsubbu? Kala sai ce Labid ibn al-Asam, har sunan matsafin sai da aka faɗa, sunan shi Labid dan Asam, Allah tsine masa albarka. Yace rajulun min bani Zuraik, aka faɗe ma wani mutum ne daga kabilan kaza. Sai yace wa aina wa fima, a cikin me aka hada da me aka yi tsafi? Qala fi mishtin wa mishatihi, wato kum din da annabi yake taje kai shi aka sata. Ina fata an gane. To ka san aka sa yawanci kun wani lokaci kan rike gashi, musamman a wajen masu gashi da yawa. Sai ce to kum din shi aka sata da dan gashin da ke jikin shi, da shi aka hada kai wannan tsafi. Sai ce wa aina, to abun yana ina, ina aka sa shi? Qala fi bi'r Zarwan, yana rijiyan bi'r Zarwan a Madina. Qala sai nana Aisha ta ce fa'atal bi'ra, annabi sai ya tashi sai ya tinkari wannan rijiyan, da su sayyidina Ali bin Abi Talib suka bi shi. Yace fastakhrajahu, aka je aka shiga rijiya aka fito da wannan abu, aka lalata shi. An fahimci wannan abin da kyau? To wannan abu shine dalilin sauko da qul huwallahu ahad da suratul falaq da suratul nas. Dalilin faruwan wannan shine sababun nuzul, na saukar da kul huwallahu ahad qala a'udhu birabbil falaq qala a'udhu birabbin nas annabi yace salata marratin sabahan wa masa'an takfika min kulli sharri ka karanta uku da safi uku da yamma sun baka kariya daga dukkan sharri masu sharri dalilin saukar da su kenan to inda bai faru ba za mu samu wannan magani ba za mu samu ba kun fahimci wannan abin da kyau sallallahu alaihi wasallam to duk waɗannan abubuwa da muka karanto mun kawo su ne dan rushe maganan masu cewa wai tsafi kariya ne tsafi ya kasu kashi uku ko kuma sihiri kashi na farko ba zan yi magana akan shi ba yana da fadi zan dauki guda biyu kashi na farko shine dabara abinda ba gaske ba kun fahimci wannan abin da kyau wasu ƴan dabarbaru ne ake hadawa sai kamar da gaske ne amma ba shi bane ba to shine faru a lokacin annabi Musa shi yasa Allah ke cewa falam ma alqaw saharu ayunan nasi wastarhabuhum wajao bi sihrin adhim shine rufa'idu yace wastaharu ayunan nasi ai idanun mutane suka rufe abun ba haka yake ba sai kake ganin kamar haka ne shi yasa yace fa idha hibaluhum wa isyuhum yukhayyalu ilayhi annaha tas'a idon shi ne kawai ya ga kamar tafiya sandan take ba tafiya take ba ba maciji bane ba a ramadan na ga muku har na suna fadi yanda yake abun ko wani sai da kira ni wani in tai makana ba wallahi koyar da shi ake ana koya ma zaka iya to akwai rufa'idu shi dabara ne kuma wannan akwai shi a Afirka akwai shi a India akwai shi a wurin turawa ma idan kana kallon kamar irin programs na irin Britain Got Talent da irin su American Got Talent irin su Steve Harvey zaka ana kawo waɗansu suna wani abin da sai ka dauka tsafi ne wallahi ba tsafi bane koyan abun ake kaga turawa ma kenan sun sa waɗannan abu kuma anan in ka ga wani abu sai ka dauka kamar ya aka yi wannan abun ya faru trading ake ta daribi ne kuma sai ka koya kun fahimci wannan abin da kyau akwai yanzu adal misali maganar da ake idan kurma yana cikin daki yana bacci ana gobara ya zaka tada shi kuma daki na kulle kurma na cikin daki gida ya kama da wuta kuma ya kulle dakin yana bacci kuma bacci yake ba irin shi biyu ba ya zaka tada shi a bacci ya bude kofar ka ce a gudu wuta ya kama gida kun fahimci wannan abin da kyau to ana koyar da abun kuma zaka tada shi zai tashi ku fahimci wannan abin da kyau ilimi ne wallahi zaka tada shi kuma zai tashi kuma zai fita sai ka dauka tsafi ne kuma koyar da abu ake yanzu ba lokacin wannan bayanin bane ba Allahumma amin ka dauki misali filmin Titanic da aka yi ka san duk waɗannan daga suna mutuwa a cikin ruwan ba da gaske bane ba a cikin wani falo akai wannan abun ko a cikin wani hole kai kana ga jirgin ruwa a cikin ruwa wasu sun daskare wasu sun kandare gaba ɗaya ƙarya ne kaga misali a film an zo an kona gari gaba ɗaya bom ya tashi an sa wuta gari ya kone ba da gaske bane ba a wuri da yake wannan abu ko ba garin da ya kone ya za kona gari gwamnati ma ba za ta bari ba kun fahimci wannan abin da kyau to akwai ire-iren waɗannan abun ilimi ne ake koyar da shi sai ka dauka tsafi ne na farko kin abu na biyu akwai kuma hakikanin tsafi da matsafa suke su cutar da mutum wannan haramun ne kafirci ne yana fidda mutum a musulunci sannan baya tasiri a kanka idan kana da ganuwa na tauhidi duk lokacin da ka rike karatun Qur'ani ka rike falaki da nafsi safe da yamma da qul huwallahu ahad da ayatul kursiyyu lokacin bacci azkar ina fata an gane da karfin yaqini kuma da Allah da rashin jin tsoron matsafan dan da ka ji tsoro sun ci nasara a kanka to wannan da izinin Allah za a buga a buga a barka sai ta Allah ta yi su rasa yanda za su yi daga su yi tsafin kana nan daram a ce an bashi kwana bakwai yayin shekara bakwai ko ciwon kai bai ba kun fahimci wannan abin da kyau to akwai ire-iren waɗannan ba a kore su ko kana kokarin tabbatar da sunna a kana kore hadisi ne da ayoyin Qur'ani kace akwai su amma wa mahum bi dari nabihi min ahadin illa bi idhnillah. Ba wanda yake cutar da wani sai da sanin Allah. Allah ya bari kila wani abu ya same ka dan ya daukaka darajarka. Yana so ka shiga aljanna a kawun dinka bai cika ba. Sai ya dora ma wani abu kai hakuri ya baka lada da yawa. Ina fata an gane. To wannan ibtila'in ne zai faru ba wai dan sihirin Allah ba zai iya bada kariya game da shi bane ba. Abu na karshe wala iflihu sahiru haythu ata. Wannan ana magana lahira ne. Ina fata an gane. Mai tsafi ba zai shiga aljanna ba. Shine wala yiflihu sahiru haythu ata. Ba ana nufin yayi nasara akan wata bukatar shi ta duniya ba. Allah zai iya bashi daman yayi nasara a wata bukatar shi ta duniya. Amma a lahira kam babu shi babu falahu. Kun fahimci wannan abin da kyau? Allah ta'ala ya sare mu daga tsafin masu tsafi, ya ba mu tauhidi mai karfi, ya ainihin sa mu gama da wannan duniya lafiya. Kai tsaye za mu shiga karatu insha Allah. Me Allah ya ce?
Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم.
Ubangijece ya alladhina amanu ya ku masu imani la taqulu ra'ina kar ku ce ra'ina wa qulu ku ce unzurna dan saurara mana wasma'u sannan ku ji ku yi da'a kan abin da ake gaya muku walil kafirina azabun alim tabbas azaba mai radadi ya tabbata ga kafirai wannan ayan Allah ya ce ya ku masu imani la taqulu ra'ina kar ku ce ra'ina kalmar ra'ina tana da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko in an ce ra'ina shine dan saurara mana dan jira muka da ma'ana ta biyu wawan cikin mu ko dolon cikin mu kalmar ce guda ɗaya mai ma'ana guda biyu to wannan kalman a yaren yahudanci ma'ana ɗaya take da shi tak shine dolon cikin mu wawan cikin mu amma a wajen larabawa tana daukan ma'ana mai kyau da mara kyau to idan sahabbai annabi na karantar da su alqur'ani alaihi salatu wassalam sai su ce ra'ina idan mutum misali an kai ayoyin da yana so a tsaya ya ishe shi sai ce ra'ina kaman ya isa dan saurara min iya nan aya 10 ko 5 ko makamancin haka kaman da tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud to sai Yahuda suka ji sahabbai na ga yawa annabi ra'ina in ana karatu suka ce yawa ai mun samu hanyar zage shi mu kuma ibnu taymiya Allah mishi rahama a cikin littafin shi nan as-saribul maslul ala shatimir rasul wanda wannan littafi a tarihin duniya kam ba ai wanda ya rubuta littafin da ba annabi kariya kamar wannan littafin ba hatta professor Ibrahim Makari yace babu wani littafi a duniya da aka bawa annabi kariya kamar wannan littafin wal haqu ma shaidan bihi al a'da'u in jilarabawa ina fata an gane idan makiyinka yace abu kaza mai kyau ne game da kai ya tabbata mai kyau ne ya fi masoyinka ya fada haka ne ko baka ba to wannan as-saribul maslul a cikin shi ibnu taymiya yake cewa duk wanda ya zagi annabi alaihi salatu wasalam ko ya tuba sai an kashe shi idan ka zagi Allah ka tuba ana barinka amma in ka zagi annabi ku ka tuba sai an kai ka lahira aje can Allah ya gafarta maka amma mu anan kan sai mun kashe ka amma sai dai kisan mutum muna fada kowane lokaci ba hannun mutane yake ba hannun hukuma yake ba ma da'awa da kashe kowaye ina fata an gane idan akwai doka da hukunci amma ka dau hannu ka kashe mutum baka da wannan izini wannan shine zance mafi inganci wani lokaci mukan yi aiki na da emotion kun fahimci wannan abin da kyau kawai emotional feeling din mu sai mu aiki da shi mutum in ya fusata sai ya dauka duk abin da ya daidai ne ba haka bane ba ita shari'a doka ne hujja ne nasi ne duk yanda ka fusata kai wani abu dan kare Allah ko manzo idan annabin ya hana shari'a ta hana kai kuskure kun gane wannan abin da kyau to saboda haka ba a daukan doka a hannu sai idan hukuma ce ta dau doka a hannu to Allah subhanahu wataala da ya sauko da wannan ayan dalilin saukan ta shine yahudawa sai suka ce to ya kamata su dinga zuwa wurin annabi suna ce mishi ra'ina amma su abinda suke nufi wawan cikin mu ba wancan ma'ana irin na sahabbai ba alaihi assalatu wassalam to da suka dinga fadan wannan magana daga cikin sahabbai akwai Sa'ad bin Mu'adh shi kuma ya san yaran yahudanci da yaji sun zo suna cewa ra'ina ya Abul Qasim ra'ina ya Muhammad sai ya gane waɗannan munafukan wani abu daban suke nufi tun shi yana jin yahudanci sai ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda rai naki hannun shi ya ma'sharal yahud ya ku taron yahudawa la in sami'tu hamir rajulin minkum yaqulu hali rasulillahi alaihi salatu wassalam idan naji wani mutum ɗaya daga cikin ku yana faɗan wannan kalma game da annabi la adri banna unqahu wallahi sana fili mishi wuya kar wani ya kuskure sake faɗan wannan kalma faqalu sai yahudawa suka ce awalastum taqulunaha ba kusance kuna faɗa ba ai mun jina kuna ce ba sara'ina ya rasulullahi fa anzalallahu hazihi al-aya Allah sai ya sako da wannan aya ya ku masu imani la taqulu ra'ina kar ku dinga cewa ra'ina Allah ya haramta amfani da wannan kalma daga nan babu sahabin da ya kara cewa ra'ina wa qulu ku ce unzurna dan saurara mana tun daga kalman da ba ta dauko wata mana ku yi amfani da ita mana ina fata an gane shi yasa Allah ke cewa walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma'a wanzurna lakana khairan lahum wa aqwam walakin la'anahum Allah bikufrihim fala yu'minuna illa qalila tun daga wannan lokacin aka hana su amfani da wannan kalman kalman unzurna shine dan saurara mana shi yasa Allah ce yawma taral yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu unzuruna naqata bismin nurikum ilarji wara'akum faltamisu nura ay unzuruna ku dan jiramu naqata bismin nurikum mu dan samu hasken kunnan mana haka ka munafikai za su ga mummunan tashin kiyama za su ga mummunan suna haske su ko munafikai sun yi baki kirin su ce unzuruna naqata bismin nurikum ku dan jiramu mun ba tare muke da ku a masallaci ba tare muke mitin tare muke azumi tare muke zuwa wa'azin kasa da wa'azin jaha da na local government tare muke zuwa tafsiri duk sati tare muke kasuwanci muna anguwa daya ku dan saura ya kuka an ware wa mutazulum ayyuhal mujrimuna sai Allah ya ce da munafukai kilar ji'u wara'akum faltamisu nura ku dan juya a bayan ku akwai haske ku je ku dan dano idan suka juya fa duriba bainahum bisurin sai a sanya katanga tsakanin su fa za su kara ganin su ba kuma to kalmar unduruna shine ku dan saurara mana wasma'u Allah ce ku ji kuma ku yi da'a walil kafirina azabun alim azaba kan ta tabbata akan kafurai azaba ko mai radadi wannan na daga cikin dabi'un yahudawa ya tabbata a cikin hadisi ingantacce wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito nana sha ta bada labari Allah kara mata yadda hadisi ne Bukhari da Muslim sun ruwaito kala tace dakhala rahatun min al-yahud ala rasulillah wadansu taron yahudawa sun shigo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqalu suka ce assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya muhammad assalamu alayka assalamu shine mutuwa madadin assalamu suka ce assalamu kaga inda ce assalamu alayka ai ba za ka gane ba haka ne ko ba haka ba sharrin bai hude kenan sun zo wurin annabi za su gaishe shi suka ce assalamu alayka sun zauna cikin larabawa sun iya larabci da suka faɗi wannan kalman nana Aisha kuma ta ji ta gane abin da suka ce qalat aishatu fa fahimtuha sai na fahimci abin da suka faɗa fa qultu nace wa alaikumus salam wa la'natu sai ta ƙara tace da la'antan Allah da mutuwa duk su tabbata akan ku qalat tace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama baraka ji annabin rahama sai ce mahalan ya Aisha dan sassauta Aisha kin tsanani da yawa mahalan ya Aisha to ba a son tsanani tace yace inna allaha yuhibbur rifqa fil amri kulli Allah na son sanyi a cikin komai a dinga sassautawa Allah bai son zafin kai Allah bai son tarasi ina fata an gane ka zo ka ce kowa mushriki ne kowa kafiri ne kowa dan bid'a ne ku kadai rayin aljanna ku kadai ne akan manhaji ina fa wannan ba musulunci bane wala ba tarbiyyar salaf bane ba sharrin shedan ne kawai da son zuciya da neman suna da neman shuhura yanzu in kai wannan yanzu nan kai suna ka zo ka ce suwa ne duk yan wuta ne ko kafirai ne yanzu zaka fara trending ina fata an gane to wallahi da yawa dan trending suke ya zama duk kasa an san shi ba na ba ku labarin wani ba a wani masallaci a wani gari ya hada rigima a masallaci eh fata wanda ba malamin da ya santa wallahi ba la duk garin aka kira majalisar malamai ta jiha aka kira mitin aka kira shi sai ga abokan shi kun ga na ci gaba ko yanzu da majalisar malamai nake zaba wallahi talla na san shi ne ba an ban labari ba yace yanzu da majalisar malamai ta jiha yake mitin wai ya samu ci gaba to kaga inda bai wannan ba da ba zai kai wannan matsayin ba daga nan sai aka bashi mukami aka daga darajar shi Allah sauwaje to Allah yace annabi yace inna Allah yuhibbu rifqa Allah na son sassautawa fil amri kullihi cikin komai fa qultu ya rasulullahi tace sai nace ya ma'aikin Allah alam tasma'a ma qalu shin baka ji abin da suka faɗa bane ba suna ce maka assalamu alayka qala sai annabi yace laqad qultu wa alaykum ai na ce wa alaykum ya wadata wa alaykum abinda kuka roka min ya tabbata akan ku shikenan la darara wala darara ba cuta ba cutarwa domin ke kin kara kin wuce gona da iri waje za'u sayyatin ke kin kara wallahi anatu sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan iyanu na maka kyawa wan dabi'u na manzon Allah alaihi salatu wasalam hatta makiyin sa ma adalci yake mishi wanda ke gaba da shi wanda ke neman kai shi lahira ma shi yana masa ainihin adalci yana kuma sassauta mishi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mi
ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina an yunazzala alaykum min khayrin min rabbikum والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
الله yace ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab wadanda suka kafurta daga cikin ahli alkitab cikin yahudawa da nasara wadal mushrikin ko wadanda yake mushrikai maguzawa da majusawa ma yawaddu ba za su taba kaunar ba za su taba son an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wani alkhairi karami ne ko babba kadan ne ko mai yawa a ci ya sauka kan ku wani alkhairi daga ubangiji ya same ku ba za su taba wannan fatan ba idan ya same ku suna bakin ciki ba sa so ya za a su kauda wannan abu duk lokacin da aka ce maka mutun ya kafirce wa Allah ya kafirce manzon Allah ya kafirce Qur'ani to in kai kana imani da Allah kana imani da manzon shi kana imani da Qur'ani da hadisi wallahi ba zai taba kaunan ka ba sai da ku ce wa daren juna kawai an gane ko shi yasa maganar tsinsiya madaurin ki dayan nan ba gaskiya bane ba tsinsiyan kwakwa da talaushi madaurin su dai ne kowace madaurin ta daban-daban ne duk inda ka hada su za a ce baka da lafiya tsinsiyan kwakwa madaurin ta daban tsinsiyan laushi ma madaurin ta daban to shi sa tauhidi da shirka madaurin su har abada ba dai bane ba da sunna da bid'a har abada madaurin su ba dai bane ba da munafunci da gaskiya har abada madaurin su ba dai bane ba to shi sa idan baka fahimci wannan ba ba za ka fahimci yanda ake zama a kasan ba idan kana kallon dukkanin wani programs game da arewacin Najeriya ba za a nuna ba sai abin da yake bala'i ne idan an kai hari a Katsina ko a Zamfara ko a wane ne an kashe mutane yanzu nan za su bada labari yan kai hari a Baga ko a Gamborun Gala yanzu ne za su bada labari wani an ba da ruwa ya faru a Jigawa ko a Taraba ko a wane ne za su bada labari ko a Kaduna ko a Kano an gane ko amma wani alkhairi da wallahi ba za su nuna mai waddu ba sa kaunan ku ko Miss Alazarati wannan ita ce gaskiyar magana to idan ka fahimci wannan sai ka santo da wa kake zama amma kai ka zauna ka ce dan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya amma wallahi shi bai yadda ba to shi yasa a zauna lafiya amma kowa ya san gidan uwan shi ko ba ce wannan abin da kyau cewa uwa ɗaya uba ɗaya ƙarya ne uban ma ba ɗaya bane wallahi a ce kowa da uwan shi uwar daban uban ma daban qala Allahu qala rasuluhu ita ce uwar mu ita ce uban mu ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina wadanda suka kafurta daga cikin ahli alkitabi da majusawa da maguzawa mushrikai ba za su taba son an yunazzala alaikum min khairin wani alkhairi komai kankantan shi a ce an saukar da shi a kanku min rabbikum daga ubangijinku ba wallahu yahtasi bi rahmatihi man yasha amma sai da kash ubangiji subhanahu wataala shike saukar da rahaman shi ya kebe wadanda yake dama daga cikin bayin shi Allah ke bayarwa Allah ke hanawa yana bada ita ne ga wanda yake dama a lokacin da yake dama a inda yake dama kuma a sa'ilin da yake dama ba a ce masa dan me wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab Allah shike hukuncin da babu afil sannan ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi yasa inda yake aje manzancin shi Allahu yasafi min almalaikati rusulan wa min annas Allah shike zaban manzanni daga cikin bayi mala'iku ne ko mutane ne to saboda haka rahaman Allah yana saukar da yace ne kuma yake wadansu daga cikin bayi ya bada ita saboda me sai ce wallahu dhul fadlil azim Allah shine ma'abocin falala mai girma dan haka kai nemi falala a wurin Allah fabtagu inda Allahi rizq wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un ko nemi falala a wurin Allah ko nemi arziki a wurin Allah ka nemi komai a wurin Allah sai baka dan shine dhul fadl ma'abocin falala kuma sai ce al azim mai girma falalan Allah ba ta karewa sannan Allah ne yake bayar wanda baya gajiya shi yasa yake ce Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adamu hina yus'alu yaghdabu in jime baiti washi Allah yana fushi in ka daina roƙon shi amma shi kuma dan adam a lokacin da kake roƙon shi ne yake fushi to dan haka mu nema a wurin Allah mu san cewa wannan Allah shine namu kuma shi zai bamu idan muka fahimci wannan sai mu zauna lafiya sai Allah ya ce mi
ma nan min ayatin awlunsiha na'ti bi khayrin minha na'ti bi khayrin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir
ubangida ce ma nan sakh min ayatin ba za mu shafe wata aya ba daga cikin ayoyin alqur'ani mai girma mu shafe ta aunun siha ko kuma mu barta ko mu kyale ta ko mu mantar da ita na'ti bi khairin minha face mun zo da wacce tafi ta au misliha ko kuma kwatankacin ta alam ta'lam shin baka sani ba annallaha cewa lalle Allah ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan komai wannan ayan tana daga cikin ayoyi da suka tabbatar da akwai an-nasikh wal mansukh a cikin musulunci shine a kawo aya a shafe ta ko a shafe hukuncin ta qur'ani dangane da an-nasikh wal mansukh ya kasu kashi kaman haka na farko Allah ya sauko da aya da take magana wani hukunci Allah sai ya shafe hukuncin ya bar aya cikin qur'ani wannan akwai sa qur'ani ba wuri guda ɗaya ba Allah ce wallazina tawfuna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj cewa wadanda mazajen su suka mutu ana musu wasiya da su zauna tsawon shekara guda shine takaban su wannan ayan tana qur'ani Allah sai shafe hukuncin ta ya shafe hukuncin ta ne da wata aya wallazina tawfuna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra idan mace mijinta ya mutu ta zauna wata hudu da kwana 10 to wannan ayan ta shafe wancan to kaga an shafe hukuncin ba shafe tilawa wannan ayan ba ya allazina amanu idza najaytum ar-rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa wannan ayan an shafe hukuncin ta to yanzu ku gana da annabi ku dan gabatar da sadaka kafin ku gaishe idan ka samu appointment da annabi kafin ka je ka bada sadaka ko da akan hanya ne ka dan samu wani abu ina fata an gane to sai aka shafe wannan hukuncin amma ayar kuma tana nan to akwai wannan a Qur'ani akwai kuma ayar da an shafe tilawanta an shafe hukuncin ta wannan Allah ma sai ya mantar da sahabbai ta annabi ma Allah ya mantar da shi ayar shine ce sanuqriuka falatansa illa ma sha Allah zamu karantar da kai ba za ka manta ba sai ce illa ma sha Allah sai fa abinda Allah ya ga dama sai ya mantar da kai shine ayar da an shafe ta ba a bukatun da cikin Qur'ani da tilawan da hukuncin gaba da Allah ya shafe su akwai kuma ayan da malami suka kawo hadisi na cikin sahih al-Bukhari ayan an shafe tilawanta amma hukuncin ba shafi ba ita ce ayatul rajimi cewa duk wanda yake a bazawari ne yana da mata ko ya taba aure idan ya zina a jefe shi wannan hukuncin sayyidina Umar bin Khattab yace akwai shi a Qur'ani amma an shafe ayan an bar hukuncin yana nan kun fahimci wannan abin da kyau wannan ya tabbata a cikin hadisi to ayan Qur'ani ana shafe ta ne da ayan Qur'ani yar uwarta kun fahimci wannan abin da kyau aya tana shafe aya ko kuma hadisi ya shafe hadisi ko aya ta shafe hadisi hadisi na shafe ayan Qur'ani nan ne malami suka yi sabani ina fata an gane wasu malami suka ce hadisi kan abadan ba zai shafe aya ba sai da aya ta shafe hadisi hadisi ya shafe hadisi wasu malami suka ce dukkan su wahayi ne wannan mahalli ne na sabani ba karatun fiqh muke ba sai Allah ya ce mi
alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal-ard wa la lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir
na'am kafin mu je Allah ya faɗa wata aya daban dake tabbatar da shafi aya cikin Qur'ani a cikin suratul nahl yace wa idza badalna ayatan makana aya yace wallahu a'lamu bima yunzil qalu innama anta muftar bal aktharuhum la ya'lamun qul nazzalahu ruhul quds min rabbika bil haqq yuthabbitu alladhina amanu wa huda wa bushra lil muslimin wa idza badalna ayatan makana aya ayayin da muka ainihin musanya aya da wata aya mu cire wannan mu kawo wannan yace wallahu a'lamu bima yunzil Allah shine mafi sani abinda yake saukarwa kalu amma zaka ji kafare suna cewa inna ma anta muftar kawai kai kake kirkirowa ƙarya kake karka damu bal aktharhum la ya'lamun mafi yawan su jahilai ne yace kul kace da su nazzalahu ruhul quds min rabbik ai malaika jibril ke saukar da shi daga wurin ubangijinka kuma bil haqqi da gaskiya yuthabbitu alladhina amanu dan Allah ya tabbatar da masu imani akan digadigan su na imani wa hudan kuma qur'anin shari'a ne wa bushra kuma albishir ne mai dadi lil muslimina ga ainihin musulmai wadanda suka yi imani Allah sai ya ce alam ta'lam shin baka sani ba annallaha cewa Allah lahu mulku samawati wal ard mulkin samai da kasai gaba daya nashi ne wa malakum min dunillah min waliyin wala nasir ranan gobe kiyama ba ku da wani mataimaki ba ku da wani majibincin al'amura wanda ba Allah ba wannan ayan ta kawo ababe guda biyu na farko tabbatar da cewa mulkin samai da kasai na Allah ne Allah shi kadai ne mai mulki na dindindin alwahidul qahhar an gane ko duk wani mai mulki ɗayan abu guda biyar sai ya faru da shi kon wane ne shi na farko shine tayinun shekare ina fata an gane saura wata 21 dole ka sauka ina fata kun gane wata 21 rage dole sai ka sauka ko zaka mutu sai ka sauka wallahi kana kuka sai ka sauka kuma wani yazo ya bincike ka ina fata an gane to matsalar kenan wani yazo ya karba kuma sai ya bincike ka EFCC suna jiran ka to wannan shine abin da zai faru kashi na farko kenan ina fata an gane kashi na biyu ko ai zabe ka fadi kashi na uku ko ai jiyin mulki gaba ɗaya ma kore ku akai kirikiri ina fata an gane sannan kashi na biyar a kashi na hudu ko kashi na hudu kuma shine ya zanto wani mummunar rashin lafiya ya same ka a ce ai ka zamo ba za ma ka iya mulkin ba ina fata an gane kashi na biyar shine ko ka mutu akwai mai mulkin da zai ce wannan ba zai faru da shi ba duk duniya da na Najeriya da na Saudiya da na Amerika da na Ingila da na Dubai duk iri ɗaya ne idan sarakuna ne sai sun mutu ina fata an gane mafi yawa kenan ko saro ne Ingila shekara 60 tana mulki mulkin ta kawai ya kai rayuwar wani gaba daya amma tana ina ta mutu a lokacin da za ta mutu sai da aka kirawo manyan likitoci consultant guda 100 wanda duk Britain babu irin su gaba daya tsakanin Ingila da Scotland da ainihin Wales da Ireland sai da aka tara mutum 100 aka kawo su ku taimaka ku save rayuwanta so ake ta yi shekara 100 a duniya kan ta mutu suka ce ina yau din nan ba za ta kwana, ba za ta tafi. Dan ba kafin iwaye wannan abu. Wa a taimaka dan ƙara mata shekaru ta cika 100, ana sa ai babban bikin birthday na shekara 100. Sai ta koma ga Allah. Subhanahu wataala, amma ta tafi. To wannan shine abin da ke faruwa. To lahu mulku samawati wal ardi, shi kadai ke da mulkin samai da kasai. To kaga in ka gane cewa Allah ke da mulki, to wallahi ka bi a hankali, kai ba mai mulki bane ba. Dan aron awanni ya baka ko kwanaki ko watanni ko shekaru, duk siya shekara 8 ne a Najeriya sai ka sauka. To ka zauna lafiya da kowa, ka mutunta kowa, kuma yanzu duk wanda ke mulki fa saura masa wata 21 nan, a ciki saura mishi wata 9 ne. Shekaran karshe primary election campaign da rigima, kuma da an tsere dan takara wurin shi ake komawa, kowa na neman fada a wurin shi yanzu. A lokacin da aka bada umarni ma ba za a bi ba. Kun fahimci wannan abin da kyau? To duk wani mai mulki dinga cinye irin wannan abin. Shi yasa suka ce duk wanda ya shiga office sai ya ga an aje hotunan waɗanda suke mulki kafin shi, dan a tuna ma kai ma fa zaka bar wurin nan yanda waɗannan suka bari. Amma su sha giya su rude su manta giyan mulki, amma fa nake nufi ba giya ta ruwa ba. To sai Allah ce wa malakum min dunillahi min waliyin, baku da wani waliyi, wani majibincin al'amarinku wanda ba Allah ba, wala nasir ko mataimaki. Ka sani cewa in baka bi Allah ba ranar gobe kiyama ba wanda zai taimake ka. Wallahi duk wanda ya ce maka wa zai baka kariya gobe kiyama kariya yi, kowane ne shi. Manzon Allah ya tabbata a cikin hadisi alaihi salatu wassalam, dan gatan Allah ya kira wacce fi so akan kowa a duniya, nana Fatima, yace ya Fatimatu bintu Muhammadin alaihi salatu wassalam, ko kace ya Fatimatu binta Muhammadin du ya halata anahu. Ina fata an gane. Idan kace binta Muhammadin ya zama munada mansubun kenan. In kace bintu Muhammadin ya zama badal na Fatimatu. In kace bintu ya zama badal. In kace binta ya zama munada. Ina fata an gane. Wannan na daliban nahawu ne. Yace salini mashi itimin mali. Ki tambayin duk abin da ke so a cikin dukiya na zan baki. Amma ran tashin kiyama wala ubni anki minallahi shay'an, ni kan ba abin da zan yi miki a wurin Allah, ba zan yi wadatar da ke komai ba, ki tashi ki nema aljannan da kanki. To idan annabi na ga essa irin wannan magana, haka a samu wani waliyi wai zai ba ka kariya ran gobe kiyama, kuma ka yadda? Wallahi tallahi magareci ne. Ran tashin kiyama shi kanshi ma ta kanshi. Annabawa suna nafsi nafsi, annabi Ibrahim na buya, annabi Musa, annabi Nuhu, annabi wane, haka kawai sai wani. Ina fata an gane. Ya sha alkibba da rawani, yace wai waran tashin kiyama zan tsaya maka, wallahi tallahi kare yake, wallahi tallahi ba wanda zai tsaya maka ran tashin kiyama sai aikin ka, illal ladina amanu wa amilus salihati, Allah kuma sai lullube ka da rahaman shi. Ko kai aikin ma rahama Allah zai shigar da kai aljanna, in babu wannan rahama aljanna ma duk aikin ka ba za ka shiga ba. Sai a kawo aikin naka a zuba, Allah ce zo mu yi lissafi gani da kai biya ne ni'iman gani, ni'iman ji. Ina fata an gane. Ni'iman ka ci abinci, ka sha ruwa, kai fitsari, ka ci abinci ya fita, ni'iman bacci, ni'iman lafiya, ni'iman oxygen da kake shaka, za ka shiga aljanna? Ba za ka yi biyan Allah ba. To shi yasa annabi ya ce ba mai shiga aljanna sai wanda Allah ya lullube shi da rahaman shi. Ya ce hatta ana har ni da kaina alayhi salatu wassalam. To saboda ka yan uwa masu girma, abun ba na wasa bane ba, mu tsaya mu ainihin farka daga bacci, mu nemi aljanna, mu ji tsoron Allah, mu kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala, mu nemi yardan shi, mu gyara maganganun mu da ayyukan mu, sai Allah ya jika mu yi mana rahama, ya shigar da mu aljanna kuma da rahama shi. Nan ya kamata mu tsaya saboda lokaci. Abinda muka karanta na daidai, Allah shi ba mu lada. Inda muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.